kamar da aka sani dai ranar 22 ga watan Maris na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar ruwa ta duniya. Taken bikin na bana dai shine aiki da ruwa, abinda ke bayyana muhimmancin da ke tattare da samun ruwan sha mai inganci. Jihar Lagos na daya daga cikin jihohi a tarayyar Najeriya da batun samar da ruwan sha ke ci gaba da zama matsala ga gwamnati da kuma al'umma, duk kuwa da cewa jihar ta kasance jagaba wajen karfin tattalin arziki. To ko ne irin matakai gwamnatin jihar take dauka na samar da ruwan sha ga al'ummar jihar? Ga dai Architect Kabiru Ahmed Abdullahi, babban sakatare a hukumar samar da ruwan sha a jihar Lagos.
Gaskiya abu ne wanda ke da kalubale da yawa, kuma cikin ikon Allah muna tunkarar matsalolin. Allah kuma yana ba mu nasara wurin yin gyara akai. Mun fara yanzu muna karawa da addu'a, mun gabatar da shirye-shirye da tsare-tsare daban-daban akan yadda za a samu nasara, za a inganta samar da ruwa mai kyau da kuma hana gurbata ruwa da ke cikin ƙasa, domin akwai bata gari masu gurbata wannan ruwa na cikin ƙasa. Mun dauki matakai na bada izini ga mutane masu sani wanda ke da fasahar yadda za a yi a fito wannan ruwa, kuma yadda za a yi a yada shi ga jama'a, a mika shi ga jama'a cikin inganci ba tare da an gurbata shi ba.
Da waje daya na tambaye wasu masu gudanar da sana'o'i na yau da kullum a birnin na Lagos wanda kuma suke mu'amala da ruwa a koyaushe game da ingancin samar da ruwan sha a jihar ta Lagos da kuma abinda suke cewa.
Gaskiya muna samun ruwa, amma ruwan da muke samu ba irin gare-gare din nan bane. Wani lokacin za ga ya zo da irin dan hirkaki haka, wani lokacin ya dan yi kunu-kunu haka.
To kwanaki sun ce sun yi gyara, sun samar da sabbin layuka, ko kun ga zahiri?
Mun ga zahiri tunda a gidan da muke ma an tona an sa kuma ruwa ya zo, amma dai ba mutane ba su iya san jone shi ba, tsohon dai layin da ruwan shi ake amfani da shi.
Gaskiya kwanakin ba an sha wahalar ruwa, ba a samu ruwa, amma yanzu ana samun shi kadan-kadan, ba kowane lokaci ba kuma.
To ya ingancin ruwan yake, kurin dadi ne koko akwai gishiri-gishiri?
Gaskiya akwai gishiri-gishiri.
Akasare masu amfani da ruwan sha a birnin Lagos je na kuka game da matsalar samun ruwa mai hade da gishiri, kasancewar jihar na makwabtaka ne da wani bangare na tekun Atlantika. Ruwan tekun da kuma kowa ya sani yana tattare da gishiri. To kowane mataki gwamnatin jihar Lagos suke dauka na inganta da samar da ruwan sha mai dadi sabanin na gishiri da jama'a ke kukan cewa suna karo da shi yau da kullum? Ga dai Architect Ahmed Abdullahi, babban sakatare a hukumar samar da ruwan sha na jihar Lagos.
Amma kuma akwai kalubale da muke fuskanta a jihar Lagos na ruwan gishirin, yana kara kwarenyewa cikin ruwan dadi. Wannan ma kuma akwai ayyukan wasu bata gari da ke zuwa su haka rami, in ba su samu ruwa ba ba sa toshe ramin, saboda haka muna bin waɗannan ramummuka da aka haka su din da muka gansu waɗanda ba su amfani, muna bi ana toshe su cikin ikon Allah. So muna daukan matakai kwarai da gaske wanda nan da shekaru shekara ɗaya biyu za mu zauna mu duba wani irin nasara muka samu kan irin matakan da muka dauka akan waɗannan al'amura.
A shekarar 1992 ne dai a wajen wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya akan inganta muhalli da kuma ci gaban ƙasa wanda aka gudanar a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana domin bikin ranar ruwa ta duniya. Babban Yajifin, Murya Amurka daga Lagos.